Bismillahirrahmanirrahim. Sannan mala ya fara wannan littafi da bismillah, wanda mun sani al'ada ce ta malamai suna fara bude littafi ne da bismillah. Saboda mi koyi da littafin Allah, Allah bude littafin Al-Qur'ani da menene? Bismillah. Kuma na biyu manzo Allah darasa'il da yake rubuta yana fara ne da bismillah. To kenan bismillahirrahmanirrahim da sunan Allah mai rahama ku saurara. Mafi yawanci aka zo fasara bismillah ana cewa bismillahirrahmanirrahim da sunan Allah mai rahama mai jin kai, amma hakikanin gaskiya yadda ma'ana take shine arrahmanu mai yawan rahama, tunda siga ce ta mubalaga. Kaga ana rashin sanin nahwu ne wasu. Arrahman ya zo ne ala wazani fa'alan, shi kuma ana duk abin da ya zo ala wazani fa'alan siga ce ta mughala. Ma'ana ga ce siga mughala ana nuna abin ne ya kai makura. Kene su kaga ko a Hausa in ka ce mai rahama da mai yawan rahama, wanne ne aka nuna makura? Mai yawan rahama. Shi ma arrahim ya zo ne ala wazani fa'il, shi ma fa'il siga ce min sigul mubalaga. Kenan arrahmanur rahim mai yawan rahama mai yawan jin kai. Amma duk an ga ce arrahmanur rahim kawai karfin ma'anar ne ka rage. Kenan arrahmanur rahim din ma dai fasara ce, amma dai ma'ana ce ka rage, karfin ma'anar ne. Kenan asalin ma'ana arrahmanu arrahim ma'ana mai yawan rahama mai yawan jin kai. Malati hazi waraqatun wa'innan wasu takadduniya. Waraqatu jam'i ne na alwaraqatu. Alwaraqatu shine fi takadda. To malam ya littafin da aiko kenan wani ce hazi waraqatu, wannan wasu takaddu ne. Tashtamilu, tashtamilu bima'ana tatadammun, wadda ta kumshi ala ma'rifati fusul, kenan akan sanin fusul min usul fiqh, ma'ana wasu fasalai daga ilimin usul fiqh. Wa dhalika mu'allafun min juz'aini, kuma yace wannan kalma ta usul fiqh ai mu'allafun bima'ana tatakawwanu, tana kasantuwa ne min juz'aini daga yanki guda biyu, ma'ana daga bangarori guda biyu mufaradaini. Ahaduhuma na farkonsu shine al-usul wal akhar al-fiqh. Kenan kadi ba ai usulul fiqh kalma bi ce aka hada. Kenan murakkab idafi ne, an hada kalma usul da al-fiqh, aka ce usul al-usulul fiqh. Kenan yanzu nan malai ce kenan wannan kalma ta usulul fiqh ta kumsa bangare guda biyu ne, akwai al-usul akwai al-fiqh. Yace to fal aslu ma yubna alayhi ghayru, abin da kenan da asali tushe shine abin da ake gina wani akan sa, ma'ana foundation kenan. Wal far'u ma yubna ala ghayri, shi kuma far'u reshi shi kuma ana gina shi ne akan wani sa. Yanzu misali kaga wannan katanga za mu ce mata reshi, tunda an gina ta ne akan mi asali, kenan ta reshi ce. Kenan shi reshi shine a sama, asalu shine a mi a ƙasa. Wal fiqhu ma la yace al fiqhu, abin da yake da al fiqhu shine ma'rifatul ahkam ash-shar'iyya, sanin hukunce-hukuncen shari'a. Allati tariquha al-ijtihad, wanda hanyar sanin su shine kokari ijtihadi, ma'ana mutum ya kai komo abin a cikin abin da ya shafi hukunce-hukuncen shari'a domin gudu da hukunci. To amma nan ku kalli nan malam da ya kawo tariquha al-ijtihad nan yana zanci ne a wani babi, misali idan aka samu mas'alar da ba a samu nasi na Al-Qur'ani ko hadisi, to ita ce ake ijtihadi. Amma ai abin akwai nasi ana ijtihadi? Ba ijtihadi. Kenan yana nufin fiqhu shine daga cikin ma'anar fiqhu. Shi yasa za ku ga malamai sun ma fiqhu ta'arifai masu yawa. Misali Imam Abu Hanifa, kaga a cikin littafin me yake da suna wannan littafi na Ta'limul Muta'allim, ai ya kawo magana Imam Abu Hanifa cewa al-fiqhu shine ma'rifatun nafsi ma laha wa ma alaiha. To shine ta'arifin da Imam fiqhu ba ana nin ba wai iya abin da ya shafi hukunce-hukuncen shari'a bane. A nan yayi ta'arifi ne am, ma'ana rai ta san malaha, abubuwan da Allah ya tura mata nan huquq da wajibat, wa ma alaiha kuma ta san abubuwan da Allah ya haramta mata, malaha domin ta aikata su, ma alaiha domin ta nisance su. To kaga wannan ya hade duka hukunce-hukuncen addini. Kenan kaga ta'arifin da Imam Abu Hanifa ya nafi nan ya hade komi ne da tauhidi da fiqh da mu'amalat da akhlaq da suluhiyya duka sun shiga. To kuma ta'arifin da muka yi dazu shi kuma kaga ta'arifi ne na fiqh da muka ce ma'rifatul ahkam ash-shar'iyya al-amaliyya bi adillati at-tafsiliyya. To shi kuma nan ta'arifin da wani bangare ne na fiqh, ma'ana idan aka samu hukunce-hukunce musamman abubuwa sabi da suke faruwa babu kuma dalili da yununi akan su kenan sai malamai su ijtihadi karkashin fahimtar su da alqur'ani da hadisi sai su hudu hukunci ga wannan abu shine kuke gani ai yanzu akwai rabitata da ake da diya rabitatul alam alislami a Misr ko a Saudiya ko majma'ul fiqh alislami idan wani sabon abu ya zo sai malamai su zauna a tattaro manyan malamai na duniya da ko ina azo a zauna ayi darasa abu a ga me wani irin hukunci kamata a bashi in abun yana alaka da harkar kiwon lafiya ne ai a ga to likitoci su ma su wade bayanan su a likitance kuma ai adiba ga addinin musulunci mai hukunci in abun yana alaka da irin harkar technology ai a nemo masana technology in abun yana da alaka da sarin samaniya ilmin falak astronom ai a nemo su mana dai suna tattaunawa ne to irin wannan masail ne malamai suka ce mu ya ga mutum abin da ya an tara manyan malamai na duniya su yi jidda ko a Makka a kwashe kwanaki 7 ko 6 ana tattauna amma mu an yaka ga wani kawai saboda yanzu ana kafa kamera kawai kaga mutun ya wuce yana bada fatawa akai haka ne akwai hatsari tunda akwai mas'alar da ko su manyan malaman mutun shi eh baya gaba gadi ya bada fatawa akai sai an ji an tattauna da manyan malamai an ji ra'ayoyi kowa ka hujjoji da dalilai tukunna mi sai a dauki matsaya daga ƙarshe ya kaga an hudo fatawa to a ce to a ƙarshen zaman da aka yi kaza da kaza an bada fatawa akan kaza to wannan shine abin da ake ni da riqwa ijtihad ma'ana duk mas'alar da ba a samu dalili ba daga alqur'ani ko hadisi to wannan malamai za su ijtihadi to kuma wajen ijtihad ma ba kwabe ne ke a cikin nan zamu zo mu ga al-ijtihadu da mujtahid wasu hanyoyi wasu ababe ne he kamallake su zaka yin ijtihadi fannoni da ilimomi da mataki na ilimi da mutum ya kai zai zama to mujtahid zai iya ijtihadi amma mu yanzu kana gawa akan titi wani ko fatiya bai iya bai kaga babu da fatawa ce ai kaza halal ne ko haram ne ba aya ba hadisi alhali ko su manyan malaman ba kowa bane bai ke da martaba ma'ana matsayin da zai iya ijtihadi ba da hukunci sai ka kai wani mataki ne zaka iya bada kuma akwai matakin da ko ka kai akwai lokacin da kai dai baka iya bada sai kun hadu da tsare kun da ilimi ku hadu ku tattauna ku da natija to wannan shine abin da yake ni da ma'rifatul ahkam shari'a allati dariqu al-ijtihad yana ne masailul lati la nassa alaiha min al-kitab wa sunna to sune wanda ake yin ijtihadi akan su shi yasa malamai daga cikin abin da suka ce muhimmancin san wannan ilimi na ulumu wannan na usul fiqh ana iya samu mas'alar da ake sabani sai kaga wani malami shi ya kafa hujja shi kuma wani ijtihadi ne to yanzu muka samu wannan shi nasi ne ya kafa hujja akan shi shi kuma wani ijtihadi ne aka zo wa za a bibita me nasi za a bibita kenan shi wancan din da ijtihadi ne a ce to ta yubi da nasi ne ijtihadi to shi kuma wannan yana da nasi shi yasa Imam Malik bin Diba a lokacin wa Abu Ja'far al-Mansur sai dai su haka har lokacin Harun al-Rashid tunda Abu Ja'far al-Mansur aka ware tukunna Harun al-Rashid to a lokacin Abu Ja'far al-Mansur da Harun al-Rashid duke da suka nemi Imam Malik ya sanya mu wadda ta zaman to ni kundi ne wanda za ranga aiki da shi amma kun san me yace musu sai to ai ba da so manzo Allah sahabbai sun wawasa garuruwa zaman su yasa da addinin musulunci kuma a tare da su akwai su hadisan da mu ba mu sani ba kenan tayi shi yanzu Imam Malik a cikin mu wadda akwai ijtihadat nashi in aka tsoro mutane akan su to kuma tayi akwai wani sahabi a can wani gari shi kuma yana da hadisi akai kaga ya zai shi yasa ai hatta a mu wadda Imam Malik din ya kawo Ibn Wahab lokacin da aka tambaye Imam Malik hukumu takhlilu asabi rijlayn fil wudu'i me hukunci a tsatsefe yatsu sun kafa arwalla maliku cewa babu bukatar wannan sai da aka yi da karatu kuma kaga lokacin suna da tarbiya mu yanzu da irin mu ne ka san wannan ilimin malamin ka bai da wani anan zai iya cewa mallan a akwai hadisi a bari sai da aka yi da karatu yayi sa mallan ya ce to mallan dazu kun ba da fatawa cewa ba a tsatsefe yatsu lokacin da aka zo arwalla amma mun ko mun samu hadisi an wane ya kawo sanadi har zuwa manzali sallallahu alaihi wasallama manzali yayi umarni a yi takhlil asabi mai ke da suna al-yadayn a tsitsefe yatsotsin kafa yace wannan isnadin haza hasana ce isnadi ne mai kyau washe gari ko da aka ga Imam Malik yace to jiya mun ba da fatawa akan kaza da haka ba haka bane ba kuma kaga da ke su suna da tsoron Allah in mutun ya kuskure dan ya zo ya ce wannan abin ba daidai bane ba to wannan sharaf ne amma yanzu wani in gani yake in yayi kuskure in ya zo ce wannan ba haka bane ba sai kaga ma ana so kai to ai wannan daraja ce saboda ni ka dora mutu ka ba mutane fatawa akan abu kuma yanzu ka fahimci gaskiya to kenan dole ka komo ka hodi musu gaskiya tunda dama abin ba da sarrai bane kai ko san zuciya amma kaga mutun ya fahimci gaskiya ka komo ai hodi to dai da har koma da man da sarrai ne da san zuciya amma in dai dan Allah ne kake to zaka dawo ka ci wannan abin da kai kaza ne to shi yasa zaku ga har yanzu akwai mutane da zaka ga arzu su su malami zai karatu sai a gyara mai hotoci ai kaza da yayi kuskure sai ga mutane suna suka ana cewa to dai akai bai sani bai ba da fatawa ko dai akai ganganci da wani ne shi ko ba haka bane ba tunda akwai malamin da ka san shi shi malami ne yana kokarin bincike yana kawo hujjoji da dalilai to kenan ana iya samu ne kuskure kenan yanzu in ya wuto ce wannan abin ba haka bane ba shi kaga Imam Malik ya wuto ce ba haka bane ba kuma Imam Malik aka turo daga kasar Yaman mahaifan mahaifiyar shi aka turo mutane tambaya 40 da aka zo uku ya amsa 37 duka bai amsa ba aka ce yanzu kamar kai malamin ko mace mu sai ce ba sani ba ko su kuke yin ƙarya sai rajini haka ne bai sani ba kuma yace musu bai sani ba amma mu ya kake ganin kai ne akan ba yanzu a radio za ku ji wa malume suna yanzu kun san abin da zai ba ku mamaki an mutun yana bibiyar shirye-shirye da ake a radio irin in malami ya karatu ko wa'azi sai a bar ɗan minti 15 ko 10 a ce za a mai tambayoyi akwai tambayar da za a ma kai baka taba karanta ta ba to wani gani yake akwai malaman da aka tambaye suke ba da to ai akwai malaman da su bincike suke kullun cikin karatu suke wani ya karanta mas'ala ba su dai ba su bi ba in aka tambaye shi ba da amsa to akwai mas'ala da za a zo kawai kaga baka san ta ba to me yakon ka ce baka sani ba ko a bari za ka yi bincike ko wani shirin ka na gaba za ka ba da amsa kawai kai alkafara kawai ka ce kaza ne kuma daga baya a zo a gane abin ba haka bane kuma kai kuma ka dawo ka zo ka ce wannan abin ba ka zo ba ka ce wannan abin ba haka bane to da haka kenan dai wannan shine abin da ya shayi istihadi sai malai ce aka samu hukumar shari'a hukunce hukuncen aka samu ma'ana karkaso hukunce hukuncen shari'a ya ce wal ahkamu sab'atun ya ce hukunce hukuncen shari'a guda bakwai ne ya ce akwai alwajib akwai abin da yake wajibi akwai almandub akwai abin da yake mustahabi wanda ana so ne a yi akwai almubahu abin da yake ja'iz halal ne akwai almahzuru abin da yake mamnu ne abin da aka hana akwai almakruhu abin da yake ki mutun yayi akwai as-sahihu akwai abin da yake ingantacce ne akwai al-batil akwai abin da yake batacce ne to kun ga shine malam da ke litan a takaice shi yasa yace kawai ahkam saba amma an ka koma surar litafai na usul fiqh zaka yi suna raba akwai al-ahkam at-taklifiyya akwai ahkam wada'iyya ahkam taklifiyya guda biyar ne wada'iyya kuma su ne ake kawo abin da ya shafi as-siha wal butlan da abin da ya shafi ash-shartu da ar-rukun da as-sababu da sauransu to amma mun ne dunkule mana tunda kawai ta hukumar shar'i bai ce ba hukumar taklifi ko wada'i ba tabbai da shi wannan litafi da malami suka ce mafara ne in dalibi zai fara ilmu usul fiqh ana so ya fara shi idan ka fara shi yanzu in ya kama wani sam din guda bakwai to kuma ka ƙara fadadawa a gaba kuma kaga ashe kuma hukunce hukuncen ma ashe akwai at-taklifi akwai al-wada'i bambancin at-taklifi aka ce at-taklifi wanda Allah ne kallafa ma bayi shine at-taklifi min at-taklif shi kuma al-wada'i an sanya wata alama ce wanda in aka samu wannan alaman to wannan hukuncin to mutun zai yi shi in babu wannan alama ko ba zai yi shi ba kamar yanzu misali ai ahkamul wada'iyya akwai ashurut da asbab da mawani to in aka samu sharadin zaka in ba samu ba kai ba ko wannan abin in kai shi ko da an samu sharadi amma ka samu mani to wannan menene ba zaka yi shi misali kowa sani ai arwala sharadi ce tami ta sallah ko ai mutum bai ba sallah ba dole ya yi arwala ko inda sharadi ne to muqaddara to ka yi arwala kuma aka samu mani me mani ya kai iska ka je kai sallah ka yi sallah duk da ka zo da shar'in to amma kuma akwai mani to a kaddara babu mani to akwai sabab shi sabab din menene wannan arwan da kai za ka yi sallah ne to yanzu ya adiba a ga to shi lokacin sallah yayi yanzu misali yanzu kawai yanzu ka sa shi ga sallah magriba ai lokaci bai ba kaga sababin bai zo ba to wa'annan su ne ake cewa wada'iyya ma'ana su ya an samu tawaffuru shurut wa intifa'il mawani to shi ne hukuncin zai hakan kashi sai aka ce wada'i amma shi taklifi a duka babu wannan to at-taklifin su ne guda biyar din nan da malai zano biyun kuma suna cikin wada'i da as-sihatu da al-batil malai ce fal wajib ai kaga muna karanta malai suna cewa haza wajibun to a usul fiqh ne za a bayyana ma me wajibi yanzu a littafin fiqh ana hadi ma ma'ana wajibi to sai a usul fiqh ne za a hadi ma me ma'anar wajibin ma wanda malaman fiqh suke cewa wannan wajibi ne to shi ne malai ce fal wajib ma yusabu ala fi'lihi ma yusabu ala fi'lihi abinda ake bada lada ma yusabu daga as-sawabu ne lada kenan bi ma'ana ma yu'jaru ala fi'lihi abinda ake bada lada idan ka aikata shi wa yu'aqabu ala tarkihi kuma ake ma mutum uquba yanda ya bar shi ma'ana aka ce wajibi idan kai akwai lada idan ka bari akwai zunubi duk wannan ta'arifin da malai kawo yana da kusur ma'ana maka ce kusur akwai ababi da ba kawo ba a cikin sa ba Ibn Usaymin yana da littafi al-usul min ilmi al-usul kuma shi ya mai shari a cikin littafin ya ce malami da suke kawo wannan ta'arifin akwai dan tazgaro a cikin sa saboda in ka ce ma yusabu ala fi'lihi akwai abin da mutum kawai in ya aikata ko bai bidan Allah ba ya samu lada to ka gani akwai matsala kenan ba abin ba a sake yake ba mutlaqan biduni kaidin ba to shine ibn usaymin a cikin littafin na al-usul min al-usul da ya kawo ta'rifi yace ma yusabu ala fi'li imtisalan imtisalan in kai saboda Allah saboda ai abu ne sananne abu in kai babu ikhlasi Allah zai amsa ba misali ko sallah ce kawai baka yi ban dai misali kana tare da abokan ku kawai aka ce lokacin sallah kai aniye ka baka da niyyar sallah amma dan gudun dai ka abu kansa zai sallah kai ka tsaya amma wata to kuma ka ce kai bari dai mu je mu sallah haka kaga kai aniye ka baka yi ba sallah da niyyar kai dan Allah ko wani farilla ne da Allah ya dora maka kawai gudun idan mutane ko cece ku ce ko abin da mutane za su yi akan ka to shi yasa ce ma yusabu ala fi'lihi imtisala abinda idan kai saboda Allah to shine za a baka lada wa yu'aqabu ala tarki to anan ma ce wa yu'aqabu akwai matsala in aka ce wa yu'aqabu ala tarki za a ma uquba to ai kuma Allah ya ce ya gafiru liman yasha'u inna Allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika abinda ba shirka ba Allah yana iya yafewa shi yasa ai malamai mazhabin ahlus sunna wal jama'a suka tafi akan cewa duk kabira idan mutun ya aikata babban laifi daga cikin manyan laifuka kisan kai ne zina ne tata to wannan baina mashi'atillahi in sha'a afa anu wa in sha'a azabahu amma in ka mutu kana aikata wani babban laifi baka tubu ba to nan ba za a yanke ma ba a ce kawo dan wuta ne ko a ce kana tsakanin mashi'allah ne tunda ai Allah shi ya tabbatar yace inna Allah la yaghfiru an yushraka wa yaghfiru ma duna zalika mana dillahin da ba shirka bane ba in dai ka mutu kana yin shi ba za a yanke ma ba a ce kawo dan wuta ne saboda Allah ya ce yana gafarta ga wanda ya so to kenan ka gai mu ce kana tsakanin mashi'a Allah ne ganin dama Allah ne in ya ga dama ya yafe ma in ya ga dama ya ma hukuba to anan ma ya ibnu usaymin ce ai ba an ce ba wayo aqabu ala tarki saboda in ka ce yo aqabu ka yanke mini kenan za a mi yace mi za a ce wa yastahiqul iqab tarikahu yace wanda ya bari ya cancanci mi a mai hukuba kenan kaga in Allah ya ga ya cancanta ya mai hukuba sai mi in ya ga kuma bai cancanta ba sai ya yafe mi to wannan shine alwajib ma'ana abinda idan kai yi shi saboda kamanta umarnin Allah to za a baka lada in kuma ka bar shi in kuma baka yi ba to kana ka cancanta amma uku ba to gudi ba nan ma wa ba wai ta'rifin wajibi bane aka ba mu ba a'a nan an ba mu me yake da suna samaratu me fa'ida amfanin wajibi ma'ana me falalar da mutum zai samu idan ya aikata wajibi shine wannan amma asalin ta'rifin shi shine ya ce ma amara bi shari'u ala wajhil ilzam shine ta'rifin shi amma da ke wannan litafi a takaice kawo shi shi yasa ce mama yusabu ala fi'li tunda ai ka lura inda za ta tambaye ka ma ta'riful wajib ana ai ka san ba ta'rifi bane aka bada ba tunda ko ta akai abinda idan kai za a baka lada in baka yi shi ba za a baka zunubi ai kaga ba ta'rifi bane ba sakamakon shi ne aka baka ma'ana me sakamakon wajib shine ma yusabu ala amma da za ta tambaye ka ma ta'rifu to shine ka ce ma amara bi shari'u shine duk abinda shari'a ta yi umarni akan shi ala wajhil ilzam akan fuska ta dole tilas shine ala wajhil ilzam al-ilzam huna bi ma'ana ala wajhil wajib ko ala wajhi al-irgam ma'ana tilas dole ne ka yi shi to wannan shi ake cewa wajibi to in aka hudi ma wannan ta'rifin zai a ce to kuma shi kuma sakamakon shi shine ma yusabu ala fi'li wa yu'aqabu ala tarki kuma ce ma yusabu ala fi'li imtisalan wa yastahiqul iqaba tarikahu to sai al-mandub to kaga yanzu nan al-wajib kowa sani in aka ce ka bada misali sai ka ce kamar sallah Allah ya umarni a yi sallah ko in kai sallah saboda Allah zaka samu lada in kuma gaki to ka cancanta amma uku ba haka azumi haka biyayya uwaye haka zumunta da sauran abubuwan da Allah ya umarce mu duka kaga za su shiga cikin nan to in kuka lura daman shi usulul fiqh an ce hukumin dalili ne kulli ma'ana dalili ne ga mammi yanzu a za a fi ku kuna ta ne ai da hukuncin da muka kawo muna kawo dalilin shine alal khas ko to amma nan wajibi ai abubuwa da za su shiga tunda zaka ce ka kawo abubuwan da suke wajibi ne ai suna da yawa to shine zama ake ne usulul fiqh ma'ana zai baka hukunci ne ga mammi wanda a karkashin shi abubuwa da za su shiga abu na biyu shine al mandub kuma yawa karkashin al wajib murike malaman fiqh suna da mustalahati da suke amfani da wajibi suna cewa al wajib suna cewa al lazim suna cewa al fardu ko al mafrudu duka sunayen wajibi ne kenan kai sun ce wa za wajibun ko wa za fardun ko wa za mafrudun ko wa za lazimun duka ma'ana suna ne duka wajibi ne sai al mandubu shi kuma al mandubu ko kallina ya aka sa ma yusabu ala fi'lihi abinda idan kai za a baka lada akan shi abinda ake bada lada akan aikata shi wala yu'aqabu ala tarki amma ba a yi uquba ga wanda ya bar shi ma'ana babu zunubi babu alaki to shi ma nan malam yayi mus yayi istidraki yace a ce ma yusabu ala fi'ili imtisal saboda ko ta mandubin ma abin da yake da nafila ai he kai dan Allah ne zai baka lada amma mi wala yu aqaba ala tarki in baka yi ba babu zanibi abubuwa na nafilfili in mutum bai bana da zanibi bai da zanibi amma mi ya haramta maka kanshi lada ne inda yayi da zai samu lada in ko bai ba babu kuba kanshi to wannan shi trumpin mutane da yawa sai ga mutum ya ce to ai tunda babu tunda abin kawai in kaga dama ne kai ya kaga shedan ya samu na kasala ya kake amma kusan matsalar menene matsalar da ake samu Allah cikin rahamarsa da tausayinsa bayan ya fallanta mana wasu abubuwa in muka dora duka abubuwa na farilla suna da nafila sallah tana da nafilfili ko azumi yana da nafilfili aikin haji so eh ne amma duk wanda zaka yi bayan shi menene nafila ne zakka tana da nafila shine sadakoki da zaka ringa yi to manzo Allah ya ba mu labari cewa awwalu ma yuhasabu alayhi al-abdu yawmal qiyamati as-salah farkon abin da za mu mutun hisabi akan shi ranar tashin kiyama sallah ce manzo Allah ce fa idza salahat salahat wa sayru amali in ta inganta ta kyautata to duk sauran aikin kuma za su inganta su kyautata wa in fasadat idan ta lalacewa to fasadat wa sayru amali to ana mahali sha'id manzo Allah ya ce idan sallah ta lalace Allah ce unzuru li abdi hal lahu min tatawwu'in kudi ba ma ba wannan shine da nafilfili to kaga daga cikin amanin nafila idan farillarka ta samu tazgaro da cikas da matsala ai a ce adiba nafila a cika ma yanzu kowa sani ana wane ne a cikin mu zai iya bugar kiji yace a wuni guda tun daga asuba haƙi shi kai sallah yadda ake so babu tunani kaga ai dole ne da nafilfili zai wuya a ce duk da ana iya samu wannan amma da yan tsararu ne wa qalilun ma hum illa ma rahim rabbuka ne a ce ni tun daga asuba haƙi shi kai ta yadda ake so babu wani tunani babu duk wani abu da ba a so to kaga nafilfilin su ne za su taimaka wa to kuma garkashin haka ko gane mu a garuruwan mu an tashi yin ga mutane suna nafila yadda suka ga dama kun gane ko liman ne zaka ganshi sallar farilla wani zai ta anisi amma nafila abu bugata wai saboda nafila ce to ita ma nafila ai da aka ce za a cike ma farilla in bata cika ba to ita ma gurguwa cewa kaga akwai matsala kina ita ma dole ka zaka kai ta da kyau saboda yanzu misali nafilin da ka bubbuga suka yi in aka zo aka kwaso su dama ita farilla kanta ai ita ma a cike akwai gurguwa ce wanda ko bubbugata kai a ce ba a bukatar ta sai a nemo nafila kyakkyawa mai kyau to ita ma nafila aka zo gurguwa cewa kaga akwai matsala ake lalace to amma matsalar mutane kaga kawai nafila kowa ya ringa bubugata kawai bambancin wai tace akai nafila ce ba dole bane ba kai amma ba dan an ce ba dole bane ba kuma kai dai daga gana ma ita farilla dole ne kai in ba kai ba akwai matsala amma ita nafila ce akai ba dole bane ba to amma kaga mafi yawancin mun kuka duba za ku kaga muke sallar farilla za mu yi ta anitsi amma Allah nafila mu bubugata to yadda farilla in ka bubugata Allah ba zai amsa ba haka nafila tunda hukuncin amsa aikin farilla da nafila ɗaya ne ba abin da ya bambanta su shi wannan ko an ce dole ne kai in baka yi ba kana da zunubi shi kuma nan baka yi babu alhaki amma ka tsaka shi mai kyau za a baka lada in baka yi mai kyau ba za ka samu lada ba to da haka dai ma yusabu ala fi'li imtisalan abinda idan kai za ka samu lada kuma wala yu'aqabu ala tarki amma baka yi babu zunubi akan ka babu alhaki sai dai ko bi kai asarar lada to shi ma almandub muriki yana da suna da ake ambata shi ko ka ce almandub ko almustahab ko annafila ko at-tatawwu duka ana ambata at-tatawwu shine da kalmar malamin sa ce salatu tatawu ma'ana sallar nafila kenan ko kace annafilatu ko kace almustahabbu ko kace almasnun ko kace almandub duka sunayen shi to shi almandub shine kanin wajibi shine sama mandubi a ƙasa to sai almubahu shine tsakatsaki almubahu shi kuma shine ma la yusabu ala fi'lihi wala yu'aqabu ala tarkihi ma la yusabu abinda ba da lada idan ka yi shi kuma wala yu'aqabu ala tarki kuma idan ka bar shi babu ko ba ma'ana ba lada ba zunubi kenan abinda babu lada saboda ba shari'a bata ce ba ayi ba kuma ta ce ba kar a bari kaga inda ta ce ayi za a baka lada in ta ce a bari in ka bari za a baka mi in baka bari ba za a baka zunubi to ita bata ce ayi ba bata ce ba a bari ba to da abin da yake almuba abin wanda an sake shi yanzu misali abin da ya shayi cintu da kwanciya da sanya kaya yanzu an zo a ce wanda ya sa jallabiya yana da lada kaza wanda bai sa ba kaga wannan abubuwa da dinmu ba abubuwan da ya sha sitira da wani abinci da abin hawa da sauransu duk abubuwa ne na halal to duk abin da ba a ce ba in kai shi za a baka lada ko in ka bar shi za a rubuta ma zunubi to shine ake cewa mu ba kuma yana da sunaye ko ka ce aljaizu ko alhalalu ko albabahu shine sunayensu to kuma alqur'ani ana gane shi in kaga an ce la juna akan abu ko la darara ko la daira da sauransu to wannan yana nuna abin halal ne tunda an ce babu laifi kenan kaga abu ya zama to mi halal to shine wannan to amma ku riki wannan mubadin ala haddi zati a karan kanshi amma in ya zamanto yana da alaka da wani abu to kuma zai iya daukar hukuncin shi misali abin da ya shahi misali mu buga misali da ruwa siyar ruwa dole ne an baka siya an baka zanibi to ku saurara tunda siyar ruwa ba dole bane ba to yayi kasance zaka yi sallah baka da ruwa kuma dole yayi ka siyar ruwan nan afwan baka da hanyar da zaka samu ruwan yayi ka siya kene yanzu siyar ruwa ya zama mi akan ka wajibi kene yanzu zai dauki hukuncin mi shine malami suke cewa la tamul wajibu illa bihi wa huwa wajib da abin da wajibi ba zai cika bai da shi to shi ma zama wajibi to wannan abin asalin shi halal ne to amma yanzu tunda ya zama to yana da alaka da mi da wajibi to shi ma zai zama to wajibi to shi yasa an koga lura mu ba shi a karan kai shine ake zance amma ya zama to ya ta'allaqu bi ghairi to ya akozu hukuma ghairi in yana da alaka da wanin sa ya hadi ba mai hukuncin wancan misali zuwa kasuwa kai sayayya halal ne a kaje kasuwa kai sayayya halal ne ko an ce zuwa kasuwa alada ka zake ba an kaje kai sayayya to amma mi sai ya zama to zaka je kasuwa ka siyo yuwa domin ka kashe wani yanzu zuwa kasuwa menene haramun tunda abinda zaka je manuwa ce mummuna zuwa zaka ka siyo yuwa ka kashe wani to yanzu sai a ce zuwa wannan kasuwa haram tunda bi manuwar zuwan ka zaka je ne kene yanzu kaga ai ba zuwa kasuwan bane aka diba ba a me manuwar da zaka kai ka zaka je ka siyo yuwa ne ka kashe wani a ce to wannan zuwa kasuwa haram ne saboda nan ya ta'allaqu bi ghairihi to shi yasa kene muriki in aka ce almubahu in a karan kan shi ne amma in yana da alaka da wani abu ta ga wajen shi za a diba wannan abu me hukuncin shi kisa ne zai me kisa haramun ne to da haka zuwa kasuwan mai sai yi kwar da zai kisa haram sai yin yuwa haram ne to amma an zaka siyo ta kai wani banna da ita to kaga a lokacin zai a ce ya zamanto haram to shi yasa malamai suka ce akwai abubuwan da ba zaka zo ka ce kai tsaye haramun bane ko halal ne saboda salahu ne zul haddain makami ne mai harshen damu shi yasa wai yanzu kwanan nan aka tambaye wani me hukuncin wai masu sai da wifi yace to sai da wifi ɗaya yake da sai da salula yake da sai da yuwa haka ne tunda mi salahu ne zul haddain kai yanzu misali dan mutun yazo siyan wifi ko ta zaka me wane wannan hutun da zaka siya me zaka kalla badala ce zaka kalla ko wa'azi ne ko wani karatutuka ko ne da sharshi ne zaka je kai na harka addini ko ko na rayuwarka an dora ma wannan kenan sai da abu ne kake kai in mutun yazo siya kawai zaka bashi ne kamar yanzu misali a kasuwa mai sai da yuwa duk wanda yazo siyan yuwa ya tambaye shi me zaka yi da yuwa ko kuma a portable mai sai da portable wannan portable din da zaka siya zuwa zaka yi kana yaudara yan mata da ita kana kaga duk ba sa kaba kenan abu ne zul haddain ko internet mene to su ma irin haka ne kenan abu za a diba a ga alaka shi da abu in ya zamanto alaka ce mai kyau sai a bashi hukuncin wannan in mummuna ne haka sai abu na gaba al mahzur shi kuma ma yusabu ala tarkihi wa yuaqabu ala fi'lihi abinda ake bada lada idan ka bar shi wa yuaqabu ala fi'li amma idan ka aikata shi kana da mi hukuba akwai hukuba ma'ana akwai laifi akwai zalimi to shi ma nan malai ce ma yusabu ala tarkihim tisalan ya anka intisalan abinda idan ka bari za a baka lada to ai akwai abinda mutun zai bari kawai ra'ayin shi ne biya yanzu misali kadanta akwai wanda zaka tambaye shi wani me yasha baka san baka shan giya yace ka wani giya ba ta mun bane ba shi yasa bai sha amma da a ce ta mushi zai sha to yazo ne a ce barin giya da zai a bashi lada a amma wani me yasa baka shan giya saboda Allah ne haramta to kaga ana zaka samu lada shine mayu sabu ala tarki imtisala shi yasa wannan imtisala yana da muhimmanci tunda in ba haka ba akwai abubuwan giya mutane ba sai wani ra'ayi ne bai yi to kuma ya ce za a bashi lada kenan imtisala ya bi umarnin Allah ne haramta shan giya sai bai yi wani baka zina me yasa baka yi a bayyana ra'ayi ne a Allah ne haramta wala taqrabu zina to kaga anan zai samu lada to ta haka duk sauran abubuwa baka cin naman alade naman kare ko mushi misali kadanta abokan ku sai suka yi kawai suka samu mushi ka san yanzu abinda yake abinda malamai suke hodi suka ce yanzu a da za ku ga irin jibji ko bayan gari ana zuwa da musse amma yanzu ba a samu saboda yanzu kawai legogi suke dauke a alada za ka ga ana yadda musse na akuya ko tumkiya ko rago ko takaza ko wani wane ne ko wani amma yanzu ko ku a cikin ku yanzu akwai masu gani irin wannan wallahi to yanzu a kaddara hai abokanka kawai wata akuya ta yi musse aka yi data yanzu da suka dauko to aka zo a kaddarta suka zo suka suka yi wani suka yi brochure din su ko wani abu kace kai wannan ana ko samu na wasu kace ai wani mushi ne suka dauko ce subhanallahi ku ba ku san ba Allah ya haramta cin mushi ba ko ko misali suka bashi amma suka ce mushi ne yace a ni ai ina kenkemin mushi ne kawai to kaga wannan bai da lada amma yace a musewa Allah ya haramta cin shi warahmatu alaikum maitatu to kaga wannan zai samu lada to daga shi ne murke mahzur abin da yake haram shine idan ka bar shi saboda bin umarnin Allah za a baka lada amami wayu aqab alafili amma idan ka aikata kuma akwai ukuba kenan Allah zai ma ukuba to shi ma ukuba anan malahi yace mi wayastahiqu aliqab fa'iluhu kenan wayastahiqu aliqaba fa'iluhu kenan wanda ya aikata shi ya cancanta a mai ukuba tunan Allah ga dama yana iya fi to mahzur shi ma na da sunaye ana ce mai haram ana ce mai mamnu ana ce mai mahzur mahzur daga al-hazr ne kenan al-mahzur ko kuma kace al-haram ko kace al-mamnu shine da abin da aka haramta ko Allah ya haramta sai al-makruhu shi ma al-makruhu shine ma yusabu ala tarkihi wala yuaqabu ala fili shine wanda yake daidai da mi al-mandub kenan al-makruhu abin da ake ki ake kyamata shine ma yusabu ala tarki idan ka bar shi shi ma imtisala saboda bin umarni to yusabu za a baka lada amma mi wala yuaqabu ala fili amma in ka aikata shi babu hukuma shine yake cewa makruhu ma'ana in ka ki shi saboda mi bin umarni to anan za a baka lada misali yana daga cikin abin da yake makruhu al-i'ta'u bi yadi al-yusra aw al-akhdh bi yadi al-yusra ma'ana ka ba mutum abu da hannun hagu ko aka baka ka amsa wannan makruhi ne to yanzu a kaddara sai wani mai koma abu da haka mika hannun hagu mai ka yin ka mika hannun dama yace wani lahiya za ka mai ko wannan sai ka ce a ai manzon Allah ya hana a amshi abu da hannun hagu to kage zuwan wannan kai shuurin da kake ji saboda an hana ne to wannan zaka samu lada tunda ka ki yin abin da aka hana to shine ma yasa ba ala tarki amma da kawai misali a ce kai kawai kai durwate ne dama kawai an mai koma abu da haka mai ka hagu mai ka mai ka dama lahiya kace a bannan jin dadin amsa shi ne da hagu yasa na mai ka ma dama kai kage shi yin ya hagun da ai ba dan yana dauka bane an hana ne ko kawai dan bai jin dadi ne to kage wannan bai da lada to shi yasa hata makruhi he ka bar shi saboda mi an hana ka wannan abu to shi yasa zamu ga irin makruhatus salat da su wudu da su siyam duka suna shiga wannan babu abin da kaje an ce makruhi ne to abin da ake so kar ka yi shi in baka yi shi ba saboda an hana ni kana da lada amma da zaka yi babu alaki akan ka kene yanzu anan in kana da cikakken hankali me kamata kai kakkai ka samu lada saboda in kai babu ba uku ba zama ba amma da baka yi ba mi lada zaka samu to akwai malaman da suke ka cikin adab sai su yi cewa cin abinci da hannun hagu ko sha da hagu mai makaru ne wannan ba haka bane ba Ibn Usaymin a cikin sharh Riyadus Salihin ya istidraki akan wannan yace saboda mi abinda manzon Allah zai ce la ta'kulu bishimali fa inna shaytani ya karin a ce makaruhi ne abinda zai ce shi dan yana ci da hagu kuma a ce makaruhi ne kaga wannan ai ba zai yiwu ba manzon Allah ce kada ku ci da hannun hagu fa inna shaytani ya'kul bishimali wa yashrab biha da hannun hagu muke ci kuma da hannun hagu muke sha to amma sharwa a tsewa la yashrabanna ahadu minkum haram ne ko makaruhi ne ka hodi ya kaka da ni sarara zamu zo inda misali zamu zo inda ake cewa al-amru lil wujubi wan nahyu lit tahrim in aka yi umarni yufidu ko yakatadi al-wujub in kaga an yi umarni yana fa'idantar da wajibci ne in aka yi hani yana fa'idantar da mi haramci to amma akwai hanya da malami suke bi suka ce al'amru yufidu al-wujub illa iza warada ma yakhussu sai dai an samu abin da zai kebanci ma'ana mai da shi mustahabi ma'ana misali akwai umarnin da manzon Allah zai bada sai a ga yayi sassauci tunda asali duk inda aka ce ko ku aikata ifa'alu ko dole ne ku yi in aka ce utruku dole ne ku bari to amma ilmu usul fiqh ne zai nuna ma akwai qara'in wasu alamomi da dalilai da za su nuna ma cewa wannan abin ba dole bane yanzu misali mu dauki abin da ya shayi umarni misali mazala ce kuntu nahaitukum an ziyaratul qubur yace ala wazuruha to kokali nan manzo Allah ce kuntu kadina haitu kuma ce hakika na kasance na hana ku ziyara makabartu kabarra yace amami ala yace ku saurara fazuruha yace ku ziyarce su kene zinan fazuruha amri ne to yaze mu ce ziyara kabari dole ne to kusa anan da malamai suka yi amfani suka ce duk umarnin da ya biyo bayan hani to musabi ne wannan gaida ce ku rike ai a bata akai an hana to yanzu tunda an ce an yi umarni to ba da dole bane ba ma'ana musabi ne tunda ci akai da an hana inda na wajibi ne da to da hani ba ya gabace shi to kaga wannan hanyoyi ne da malamai suke bi suke hudda idan kaga an yi umarni da fi'il amr to ya ce me wannan mustahabi ne ba wajibi ba saboda me hani akai a bayan shi to tunda hani akai a bayan shi kenan yanzu abin da ya biyo baya mustahabi ne zai zama to mu dawo shan abu da hannu hagu shan ruwa tsaye hadisin muslim la yashrabanna ahadun minkum qa'iman manzala ce kada ɗayan ku kaga nan hani ne akai shi kuma annahi ya kadadi at-tahrim manzala ce kada ɗayan ku ya sake sha ruwa a tsaye to yayin malamai suka ce makruhi ne ko haramu ne suka ce makruhi ne kusan da me suka kawo shi manzala abdullahi dan abbas a aikin haji ya ba shi ruwa na zanzam ya sha a tsaye hadisi na muslim kuma wanda ya hana a muslim wanda ya sha a tsayin a muslim kire ziya ne ne he malamai suka ce to manzo Allah ya sha a tsaye inda haramu ne abin sha ba kenan amma makruhi ne ma'ana abinda yake nuna ba a so ka sha ruwa a tsaye amma in hali ya kama kana iya sha tsaye saboda aka ce shi ma a lokacin a cikin cincirin da jama'a ne bai iya samun damar da zai zauna ba ko tsugunna kenan kai ma akwai yanayin da zai kama ko ka sha ruwa a tsaye to wannan tunda makruhi ne kuma ai mun ga tarifin makruhi wala yu'aqabu amma da baka yi ba zaka samu ladan kenan yanzu misali a kadada in nazo shan ruwa kawai in na tuno to ai manzo Allah ya hana shan ruwa a tsaye to he na tsugunna he na sha tayi wani gangace kai lahiya ruwa mai ka sha tsugunni kace ai manzo Allah ya hana to kaga duk da makruhi ne in ka sha ruwa a zaune zaka samu mi lada amma da zaka sha tsaye wa babu komai akan ka amma kuma abin da ka so da ka sha tsugunnin shine ka samu lada to shine wani al-makruh to ana ce al-makruh ko al-mubghid al-mubghid daga al-bughd ne kamar da al-makruh daga al-karahiya abin da ake ki sai na gaba wasahihu to wa'annan abubuwan guda biyar sune akamu taklifiya to sai as-sahihu me ake ni da as-sahih mala yace as-sahihu ma yata'allaqu bihi an-nufus abin da ake ni as-sahih abu ingantacce shine abin da ya ratayu da an-nufus abin da ake ni da an-nufus zartarwa shine aka samu ai at-tanfis ma'ana at-tanfis ma'ana shine execution a zartar da abu ma'ana wanda zartarwa take ratayi da shi wayu'taddu bihi kuma ake izina da shi ma'ana ake irgu da shi tun daga yu'taddu daga menene itadda ne ya ataddu ma'ana abinda ake lissafi da shi kenan ana lissafi da shi ma'ana ana kidaya da shi ko ana izina da shi ma'ana abinda yake da as-sahih shine idan ka yi shi ya zartu kuma yu'taddu bihi kuma ana lissafa shi ma'ana za a baka lada duk abinda za a ce sahihun kenan abinda in kai yayi kuma za ka samu lada wal batilu shine ma la ta'allaqu bihi an-nufus shi bai ratai da mi zartarwa in kai bai zartu ba wala yu'taddu bi kuma ba a izina da shi ma'ana ba lissafi da shi ma'ana babu lada nan wala yu'taddu bi mana la yu'tabaru ba a itibari da shi ma'ana ba a lissafi da shi to yanzu anan as-sahihun nan shine ake cewa as-sihhatu wal butlan misali ana iya cewa ne sahhat salatuhu ko batalat salatuhu sallarsa ta inganta ko sallarsa ta baci to yanzu mu zo mu ga to yaushe ne za a ce mutum sahhat salatu sallar shi ta yi sai mu ce idza ata bishurudi wal arkani kuma mi wantafa anil mawani idan yazo da sharuɗa da rukunai kuma ya nisanci abubuwan da suke mawani wanda aka hana yanzu misali idan mutum yazo yin sallah sai bai arwala ba hal salatu sahiha me yasa bai zuba da sharuɗi ba ko ko mutum ne yazo yin sallah bai karanta fatiha ba nan kuma kaga bai zo da mi rukuni ba ko kuma mi mani aka samu mani ya yi sallah da rukunanta da sharuɗanta amma na cikin sallah sai iska ta fice masa hal salatu sahiha to in kaji an ce abu sahihu a samu sharuɗa da rukunai sun cika kuma mawani babu su to ya ce wannan abun sahihu kuma wannan sahihun yana shiga abin da ya shafi ibada yana shiga abin da ya shafi mu'amala amma yanzu ibada abin da ya shafi sallah ko azumi ko zakka ko mu'amala a ce wannan mu'amalar sahiha ce ta yi misali hatta a ciniki akwai cinikin da za a ce batilun ko sahihun misali Allah ya hana kasuwanci bayan an kiran sallah wanda liman zai hawo munbari ya hudu ba zanu je lissalati min yawmi jumu'ati fas'aw wadarul yaga sami gaba an kiran sallah da liman har hudu ba kana ciki hal hadhihi tijara sahiha aw badila badila saboda kazo da mani me mani an hana a lokacin kai kuma me kai to shine yake ni da sahihi da batil ma'ana abu da za a ce sahihun ne ko batil kina ga ce sahihun yayi kuma zaka samu lada batilun bai ba ko babu lada to wannan shine abin da ya shafi wannan haka dai duba da lokaci ya take nan dai anan zamu tsaya tunda da mu mukaddima sai ta cinye mana lokaci in muka zo kuma sai mu tashi daga alfarqu bainal fiqh wal ilm waz zann waz shakk subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum.